بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci muna godewa Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya kaddara numfashin mu zuwa wannan safiya yau 16 daga watan Rajab lissafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1446 Allah madaukakin sarki ya sake dawo da mu cikin wannan masallaci na Imam Malik cikin unguwar Makarahu ta cikin garin Azare domin ci gaba da darasin da muke na Muktasar Kitabul Kaba'ir na Imam Az-Zahabi muna roƙon Allah madaukakin sarki malamin da ya wallafa wannan littafi Allah ya haskaka kabarinsa kuma ya nauyi mizanin ayyukansa gobe kiyama kuma Allah ya ba mu ikon fahimtar abinda suka rubuta tare da aiki da shi zamu tashi gaba ta fudu Rabi'an wa min mazahiri shirkil akbar yana daga cikin abin da yake bayyana babbar shirka allati zaharat wacce ta bayyana wantasharat baina kathirin minan nas kuma ta yadu tsakanin mutane da yawa fil asar al hadith a wannan zamani wa zuhuru tashri'at da kuma bayyana shari'o'i wal qawanin al urabiyya da kuma dokoki na turawan yamma da dokoki na turawan yamma tahlilu ma harrama Allah shine halasta abinda Allah ya haramta au taharimu ma ahalla Allah ko kuma wato haramta abinda Allah ya halasta to duk wanda ya halasta maka abinda Allah ya haramta kuma ya haramta maka abinda Allah ya halasta maka kuma ka bi da dadin rai ba tilasta ka akai ba to wannan kai shirka kuma ka riki wanda yayi maka wannan aikin a matsayin andadan niddan kini abokin tarayya ga Allah madaukakin sarki kuma hakan ya fitar da kai a cikin addinin musulunci babu abin da zai dawo da kai sai dai ka sake kalmar shahada kai kyakkyawar tuba kuma ka kwabi daga wannan wato tarko da aka saka a ciki tahkimul qawaninul kafara shine amfani ko aiki da ka'idodi na kafirci badalan min at-tashri'atil islamiyya maimakon wato shari'ar musulunci kaji cewa dokoki na kafirci da aka zo aka kakaba wa musulmai a yau kaji a sake kake bin wannan dokokin ba tare da larura ba kaji cewa ma ko ma wani ma yaga cewa ma ai wannan dokar tafi ma ta musulunci tsari to wannan kafirci ne kuma fita a addinin musulunci ne da mutun zai mutu akan haka zai dawwama a cikin wuta ne Allah ya tsare mu wa i'tiqadi anna ahadan yamliku al-haqqa fi at-tahlil wa at-tahrim daga cikin abin da zai sake bayyana maka babbar shirka ka kudirce cewa akwai wani da yake da haƙƙin halastawa da haramtawa gairar Allah tabaraka wa ta'ala wani Allah madaukakin sarki idan ka ji akwai wani da ya isa ya halasta maka haram ko ya haramta maka halal to wannan shirka ne kuma wanda yayi maka wannan aikin ka rike shi abokin tarayya ga Allah kai kuma sunanka mushriki da zaka mutu akan haka baka ba aljanna wato zaka dawwama a cikin wuta ne Allah ya tsare mu au qabulut tahakam ko kuma karban hukunci ilal mahakim ga masu hukuncin wal qawanin da kuma dokoki alwadaiya wato na constitution wanda aka tsara mutane suka tsara da kansu dokokin da mutane suka tsara ma kansu da kansu suka ga cewa wannan dokokin yafi dokoki ne da suka fi na Allah, kuma suka bi wannan dokokin a sake hankalinsu a kwance, suna masu jin daɗi da bin wannan dokokin. To saboda haka shi ma wannan duka babbar shirka ce. Arriban ka bi wannan dokoki na tsarin da ya saba wa tsarin musulunci da yaddarka, waqtiyarin da kuma zabinka, mustahallilan lidhalika aw mu'taqidan bi jawazi dhalika, kana mai halasta haka ko kana mai kudircewa cewa lalle wannan din ya halasta. Wa yadkhulu fi hadha, ya shiga cikin haka, mani taqada, wanda ya kudirce, anna hunaka hadayan khairan min hadayi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, wanda ya kudirce cewa akwai wata shiriya da tafi shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam alkhairi, aw hukman khaira, manu ce har kana tutiya akwai wani dan sansa da kake yi da bin sa da kake yi, wai a ce annabi Muhammad ya dawo kai ka wadata da shi ba ruwanka da shi, kaga wannan kafirci ne. Saboda haka akwai ma wani wanda na ji shi yana cewa shi yanzu a ce masa a kiyama ya shiga aljanna, sai a ce masa amma fa shehin sa yana wuta, sai ce ya yadda a kai shi wutar. Ko kuma Allah ya ce da shi ya shiga aljanna, malaminsa kuma sai ya ce masa a'a tafi wuta, wai wutar zai tafi saboda hauka. Kaga wannan mahaukaci ne, kaga wannan bai san ma abin da yake ba, kuma baya tadabburi a alqur'ani. Allah cewa ya waddul mujrimu law yaftadi min adhabi yawmi idhin bibani, mujrimi a wannan rana zai yi burin ina ma ya fanshi kansa da ƴaƴansa, wa sahibatihi wa akhi, da matarsa da ƴan uwansa, wa fasilat, a wani waje ma aka ce da mahaifiyarsa da mahaifinsa, an ce wa fasilatihi allati tu'wi, da ƴan uwansa danginsa da yake tattaruwa zuwa gare su, duk gaba ɗayansu sun mayunji shi wai ya yadda, wa man fil ardi jami'an, da ma duk wanda yake duniya gaba ɗaya ya bayar da su shi kadai ya tsira, to zai yadda. Wai amma ya ce mutum ɗaya ya ce in dai ya ce masa ya tafi ta wai wutar zai tafi, kun ga wannan ba ya da hankali, saboda haka bai ma san wutar ba ce, bai san wutar ba ce, da ya san wutar da bai yadda ya yadda da wannan narkon ba. Na'am. Saboda haka ya tabbata kuma cikin hadisi, walamma sami Adi ibn Hatim, Adi ibn Hatim radiyallahu anhu sahabi ne, da Kirista ne sai musulunta, to da yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yatlu, yana karanta qauluhu tabaraka wa ta'ala, fadin sa wanda albarkokinsa suka yawaita kuma ya dauka, yace ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, sirriki wato fada fadan su da maliman su arbaban min dunillah, iyayen gidi kuma bayan Allah, sirrike su maliman su da masu ibadar su, sirrike su sune abubuwan bauta kuma bayan Allah, cikin suratul tauba aya ta 31. Fa qala, sai Adi ibn Hatim yace innahum lam yakunu ya'budunahum, waye da sha'anin da lamarin yake su basu kasance suna bauta musu ba. Qala, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa na'am ajal, walakin yuhallawna lahum ma harrama Allahu fayastahillunahu, wa yahrimuna alaihim ma ahalla Allahu fayahrimunahu, fatilka ibadatuhum lahum. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa to yanzu ba sa halasta muku abinda Allah ya haramta muku, kuma su haram ku halasta shi, su haramta muku kuma abinda Allah ya halasta muku, su haramta muku abinda Allah ya halasta muku kuma ku haramta shi, fa tilka ibadatuhum lahum, wannan shine bautar. Duk wanda zai ce maka kaza hal ne, kuma alhali haram ne, kuma ka yadda, to wannan ka bauta masa. Sai ce to ai wannan ita ce bautar, abin halal ne sai aka ce maka haram ne, kuma ka yadda ka haramta shi, to ka bauta wanda ya dora ka akan wannan layin. Tirmidhi ya fitar da wannan hadisi, wa hassanahu Albani, Muhammad Nasiruddin Albani ya hassana shi bi shawahid, da hadisai da suka karfafe shi. Na'am. Khamisan, abu na biyar, wa min madhahiril kufri, yana daga cikin abin da yake bayyana kafirci, allati istahana biha an-nas, wanda mutane suke wulakantawa, suke sakaci, suke wasa da shi, shine as-sihru, sihiri, wal kuhana, da kuma bokanci, wal arrafa, da kuma dan duba wanda ya san ilimin gaibi. Qala tabaraka wa ta'ala, Allah wanda albarkokinsa suka yawaita kuma ya daukaka, yace wa ma kafara Sulaimanu, annabi Sulaiman fa bai kafurta ba, walakinna shayatin kafaru, shedanu ne dai suka kafurta, yuallimuna an-nasa sihira, suna koya wa mutane sihiri. Suratul Baqara, aya ta 102. Wa kasbi sihir sahir haram, wato abinda mai sihiri yake nema, aikinsa, ladan da ake bashi, aikin sihirin haramun ne. Wa hukumu sahiru alqatlu, in an kama matsafi mai sihiri, hukuncinsa a shari'ar musulunci kisa, ba mutane ne za su kashe shi ba haka kawai ba, dan an ce wannan boka ne, matsafi ne, mai sihiri ne, a za a kai shi ga hukuma ne, shari'a ce da ake yi, za a kai shari'a court, to alkali ne zai zartas masa da hukunci, shugaba kuma ya rattaba hannu sai a kaddamar masa. To wannan shine duk abin da aka ce shari'a ne, ana yin sa ne bisa tsari, bisa yadda shari'ar musulunci tace. Saboda haka ba mutane ne za su dauki doka a hannunsu su je kawai su farma wannan an ce boka ne, matsafi ne, su kashe shi ba, a shari'ar musulunci ne za ta kaddamar masa, a rubuta, a sa shugaba ya sa hannu, shikenan sai a kashe shi. Wa shariku sahiru fil ithmi, shi wanda yake zuwa wajen mai abunan din bo mai sihirin, yana tarayya da shi cikin zinubi, wa kenan alladhina yadhhabuna ilayhi, wanda yake zuwa gare shi dan ai masa sihiri, liya'mala lahum sihran, dan a musu sihiri. Zaka samu da yawa, mata da yawa, dan kokarin neman gindin zama a gidan mijinsu, ko ma wasu dan su samu mijin, ko kuma ƴan siyasa, ko kuma yaran ƴan siyasa, shi uban gidansa ne, amma yana so sai abin da ya ce wa mai gidansa tukunna ya yiwu shi ma wai sai ya bi boka wai akan wannan. Duk abin da ya ce wa mai gidan ba daga kafa shi za a yi, wai ya samu karbuwa a wajensa, ko kuma shi kansa dan siyasar wai dan ya samu karbuwa a wajen jama'a, mulkinsa ya tabbata, to sai kaga waɗannan bokayen suna kai musu hari, suna cewa duk wanda kaga yayi wato mulki sai da yazo wajen mu, ko sai da yazo wajen su din suwaye. Allah madaukin sarki ne yake bada mulki, qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha, Allah ke bada mulki, yana bada mulki ga wanda yaso, kuma yana kwace mulki a wajen wanda yaso, yana daukaka wanda yaso, yana kaskantar da wanda yaso. Kai boka ba kai kake bada mulki ba, Allah ke bayarwa. Akwai wanda ya budi baki, wasu suka je wajen wani boka kazami, bokan da ya sauko wajen su yace ka yadda wai ni Allah ne, yace wai ka yadda, shi waɗannan masu siyasar aka ce musu bokan, yace ka yadda wai shi bokan Allah ne, yace in ka yadda je ka an baka mulkin. Wanda suka je din sai da yaji gaban sa ya fadi saboda yaji kalmar da tafi karfin sa. To bai ga Fir'auna bane da yace shi Ubangiji ne yadda Allah ya yi da shi, sai da Allah ya gwada masa gazawarsa. To shi ma wannan bokan la Allah yanzu Allah ya gwada masa gazawarsa, ba lalle mane yana raye. Saboda haka irin ta'addanci da ainihin bokaye suke yi, to wannan ya wuce tunani. Shi yasa in suka zo mutuwa sai an rufe musu daki, sai an rufe musu kofa, suna bige-bige, suna tsalle, suna faduwa, saboda mala'iku ba su kashi suke kafin ma su je tun a wajen karbar rai, suna musu dukan tsiya ne. Wani boka da ya mutu, akwai katar rago a gidansa da yayi tsalle, ragon ya fadi sai ya mutu saboda firgici da firgici da yake ke ciki. Saboda haka in mutun zai mutu ko gawa irin ifin da take yi, komai yana jiban da mutun da aljan. Da mutun da aljan yana ji da hankali, tashin hankalin yayi yawa, to wannan ma ni'ima ce da Allah ya boye ta a mutane da aljanu ba sa ji, amma dabbobi da sauran halittu duk suna ji. Saboda haka kai masihirci ka tuba ka daina, arzikinka zai zaka same shi ko baka yi tsafi ba. Duk abin da Allah ya sa zaka samu, to ba zai kubuce maka ba. Dukko abin da ya kubuce maka ba zaka same shi ba. Saboda haka ya tamiduna bihi alal akharin, suna dogaro da bokaye akan wasunsu. Wayan tafi'una minhum, kuma suna amfanuwa da su. Yawa wa kadhalika man yalja'u lis-saharati, duk wanda zai labe lis-saharati ga tsafi, lifakki sihiri, wai dan ya warware wani sihirin, kenan ba a warwarewa sihiri da sihiri. An yi wa mutum wani sihiri sai a ce to za a samu, za a warware sihirin, amma sai an yi wani sihirin, ba a yi. Kamar shan magani ne, ba a shan magani da haram, a ce wannan haram ne, wai magani ne, amma sai an faba da haram tukunna a sha, to ba za a sha ba. Kamar a ce magani ne, amma sai an sha giya tukunna a warke, ba za ka sha ba. Saboda haka ba a warwarewa sihiri da sihiri. Akwai hanyoyin da shari'a ta tanadar dan warwarewa sihiri, sai a bi waɗannan hanyoyin, sai a warware su. Ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an masa sihiri, amma Falaki da Nasi aka warware sihirin. To akwai hanyoyi da ake warwarewa sihiri a shari'ance, amma a warware sihiri da sihiri ba a yi, haramun ne. Alladhi amilahu sahirun akhar, wanda wani masihircin zai yi amfani da shi. Mun gane ko? Kamar a ce aljani ne ya shiga cikin mutum, sai a ce to sai an yi garka, sai an hau bori, to ba a yi. Wannan tsafi ne, idan mutum yayi haka ya mutu a wannan yanayin, to ya haramta wa kansa aljanna, ba shi ba aljanna. Akwai hanyoyin da ake bi na ruqiyya shar'iyya a fitar da aljani a jikin mutum ba tare da an hau, wato an yi hau bori ba. Fal wajibu, abin da yake wajibi, talabu shifa, neman waraka, wallujui, da kuma labewa ila Allahi, zuwa ga Allah, li yashfihim minas sihir, dan Allah ya warkar da su daga sihirin da aka yi musu, safin da aka musu. Ko kuma har abari, har Allah ya zo lokacin da za a warware. Domin in aka yi sihiri aka binne, da Allah madaukin sarki zai sa wani ya tono wannan sihirin, shikenan ya warware. Ya warware shi, to ya warware. In kuma Allah ya ikon sama, aka yi mamakon ruwa ya zo ya bankade wannan sihirin, ya warware shi, sai kaga mutane suna ta warkewa. Ka tambayi mutanen Maiduguri lokacin da aka yi ambaliya, dam din nan ya tsallako, ya fashe, ya zo yayi ta barna da gyara ko? Ya rusa abin da ya rusa, ya lalata abin da ya lalata, amma ya warware sihiri da yawa kuma. ya tono sihirin da aka haukatar wasu, Allah ya warkar da su. Wal istishfa min as-sihri yakunu bi kalamillah. Na'am. Mathalul mu'awwadhat, wato la war, bada ainihin wato samun waraka daga sihiri, to a warke daga sihiri zai kasance ne da zancen Allah madaukakin sarki. Misali, karanta mu'awwadhataini shine falaki da nasi da kulfuwa, wa gairi hada wasunsu, min kalamillahi na daga zancen Allah fil qur'ani a alqur'ani. Wal ad'iya athabita, da kuma addu'o'i tabbatattu as-sahiha ingantattu. Ammal kuhanu, amma bokaye, wal arrafuna, da kuma arrafai suma bokayen ne, alladhina yad'una ma'rifatal ghaibi, wanda suke da awasin san ghaibi, fahum kuffaru, su waɗannan kafirai ne. Koda kana kallon su suna rawani suna zuwa sallah jifa jifa, to wannan kafirai ne. Su kafirai sunan su ba musulmai bane, li'annahu, domin yadda sha'anin da lamarin yake, la ya'lamu al-ghaiba illa Allah tabaaraka wa ta'ala, babu wanda ya san gaibu sai Allah wanda albarkokinsa suka yawaita kuma ya daukaka. Qala sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, yace man ata kahinan, duk wanda yaje wajen boka, aw arrafan, ko yaje wajen wanda yake da awar ya san gaibu, ya san abin da zai faru, zai baka labarin gaibu, fasaddaqahu bima yaqulu, sai ka gaskata shi da abin da yake faɗa, faqad kafara bima unzila ala muhammadin, to ka kafircewa abin da aka saukarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kawai ka je wajen bokar ya faɗa maka kuma ka yadda, to ka kafirce da abin da aka saukarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Ahmad, sahihul jami. Hada hukumu man ata arrafan, wannan shine hukuncin wanda yaje wajen dan duba, shine arrafan dan duba, wa kuhanan da kuma boka, fasaddaqahu sai ka gaskata shi. Amma man yadhhabu ila al-kahin, amma wanda yaje wajen boka, aw al-arraf, ko kuma wanda yaje wajen dan duba, min babi tasliyatin aw tajriba, saboda rarrashi ko kuma saboda me, saboda tajriba yau da gobe, dan ya gwada, duna an yusaddiqahum, ba dan ya gaskata su ba, fala tuqbalu lahu salatun 40 layla, to shi ba za a karbi sallar sa ba ta kwana 40, kamar a ce rakiya kai, kai ba kai ne ba, rakiya kawai kai, ka raka wanda yaje shi ne, rakiya kai kawai, saboda ba yadda ka iya oganka ne sai ka raka shi, ko kai ne direban sa sai ka raka shi, kuka je kuma ka san inda aka je, to sallar ka ta kwana 40 babu, ba za a karbe ta ba. Ai annahu la yu'jaru ala salatihi 40 layla, ba za a bashi lada ba, gashi yayi sallar, yayi sallar har ta kwana 40, to ba za a bashi lada ba. To wani kuma zai ce, to shikenan bari ya zauna kwana 40 baya sallah, to a cikin wasu 40 din da kai, wannan laifin su daban, a wasu 40 din da kai kuma za a kwashe, ma'a wujubi ada'ihi li hadhihi salawati, tare da cewa wajibi ne sai ya yi waɗannan sallolin, li tasqata anhu al-fariida, dan farilla ta sauka a gare shi, bi ada'iha, da bayar da ita, dole sai ka yi su, ka sauke farilla, amma ba za a baka ladan su ba, shine hukuncinka, rakiya kawai kai. To kaga da yawa kuma suna haka, sai ga a cikin mata ma wata ta zo ta ce, ke to wallahi za a mayar da yarki baiwa, wancan iyayenta a tsaye suke, ko kuma kishiyar a tsaye take, ke ma ki tashi ki tsaya, to ya zan yi, sai a ce kinga ki nemi tambayi izin tambayi anguwa zan zo zan kai ki wajen wani sai su tafi cikin dare su sa niqabi su sa hijabi ko ba haka bane su lillibe su tafi su je su akramakallahu wai akramakallahu Allah gafarta malam wai Allah gafarta malam shi boka wai Allah gafarta malam to sai a ce Allah gafarta malam wallahi kaza 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 a tsara maganganu to me kike so a kashe ta ko dai a ayi kaza to dai ya tsatsaro mata yace to kin san aikin akwai wahala za a kawo sai ya shato in su kudade masu yawa ya hada da wata kaza bingi bingi ko kuma bakar akuya ko wani abin da ya kama da wannan ko cinya akwai wanda yake ba mu labari yace wani ne ya je shi wajen wani bokan sai yace za a kawo cinya shi kuma wai mutumin yana dan san kudin sa sai je yanka rago sai ya kawo cinya yace akramakallahu ga cinyar an kawo ce a yace to san da kai yanka ragon ya dauko masa katuwar laya yace ka sa wannan layar a bakin ragon kafin ka yanka sai yace a ce tafka je ka kawo min rago akramakallahu to za a kawo sai je ya kawo to kaga duwa wutar da hankalin su ake ba wanda ya isa ya kawo maka alheri ko ya tunkuɗe maka sharri face Allah walakinahu la yu'jaru alaiha sai dai ba za a baka ladan waɗannan sallolin ba za ka yi su in ka kiyin su ma a wasu sallolin da kai za a karba qala sallallahu alaihi wasallam man ata arrafa duk wanda ya je wajen dan duba fas'alahu an shay'in ya tambaye shi akan wani abu lam tuqbal salatu 40 layla lan tuqbalu lahu salatu 40 layla ba za a karba masa sallar kwana 40 ba sallar kwana 40 ba za a karba maka ba rawahu muslim muslim ya rawaito shi sallar kwana 40 ba za a karbe ta ba indai ka je wajen dan boka to kaga me yafi maka ka hakura karka je wajen dan boka karka je wajen dan duba karka je wajen boka dan duba a miki sata sai a ce kije ki a duba miki da kin je an duba kwana 40 ba ki da sallah kwana 40 ba ka da sallah ba ladan su za ka yi su amma a banza to ba ni labari in ka mutu a cikin kwana 40 din nan ya kake tsammani ko dai za ka shiga aljanna ka san sai ka shiga wuta ballantana in dai ka mutu a kana shirka to wannan kan Allah ne yace an haramta maka aljanna makomar ka kuma wuta kuma za ka dawwama ne a cikin wuta in dai ka mutu da wannan shirka to me kake nema a wannan duniyar sadisan na shida wa min akhtari suwar shirki yana daga cikin mafi hatsarin shirka mafi hatsarin shirka mafi hatari allati idha qala sahibuha fiha asbahat min ash-shirkil akbari shine mi ash-shirkil akbar alladhi al-mukhrij min millati al-islam idan mutum ma'abocin wannan ya mamaya ya kasance a cikin wannan shirkar to shirka za ta fitar da shi a cikin musulunci shirkul muhabba idan mutum yayi guluyi kenan ya wuce gona da iri shirka ta soyayya awul guluyi fil hubbi ko kuma guluyi wuce gona da iri wajen soyayya kaso mutum kamar yadda na baku labari dazu shi da yake cewa inde shehin sa yace masa ya tafuta to wallahi ko Allah ya ce tafi aljanna ba zai tafi aljannar ba wannan kaga tantagaryar mushriki ne idan mutum ya mutu akan haka mushriki ne ba shi ma ba aljannar ba za ma a ce ya shiga ballantana ma ba ma tayi da za a mar ballantana ma ya ce ba zai shiga ba ko kuma da za a ce ya shiga aljanna malamin sa kuma ko shehin sa yana wuta zai ce a shi akai shi wata tare da shehin sa saboda bai ma san mutar ba ba haka bane. Qala tabaraka wa ta'ala, Allah wanda albarkokinsa ya yawaita suka waita kuma ya daukaka, yace wa minan nasi, akwai daga cikin mutane, mai yattakhidhu min dunillahi andadan, wanda suke riken wanin Allah kini abun bauta, yuhibbunahum ka hubbillah, suna san su kamar yadda suke san Allah, walladina amanu, amma wadanda suka yi imani, ashaddu hubban lillah, su kan sun fi tsananin san Allah. Su din ma fa masu shirkul muhabba din suna san Allah, amma kuma sun fi san abokan tarayyar su. Faman ahabba insanan, duk wanda ya so wani mutum, aw sanaman ko kuma ya so gunki, aw nazaman ko ya so wani tsari, aw gairahu ko wani nsa, hatta asbaha ya kadimu ta'atuhu, har ya gabatar da biyayyarsa, wa hubbihi da sansa ala hubbillahi ta'ala, akan san Allah wa ta'ati da biyayyarsa, ya kadimu amrahu wa nahayihi, yana gabatar da umarninsa da nahaninsa, ala amrillah, akan al'amarin Allah, umarnin Allah, wa nahayihi da kuma hanin Allah, wa ka'a fi hadhan nau'i min ash-shirki, ya afka cikin wannan nau'i na shirka, wa qad yakunu duna an yashura falyahdhar al-muslim, wato zai kasance bai sani ba, ya riga ya afka cikin wannan nau'i na shirka, to musulmi fa ya kiyaye, musulmi ya kiyaye daga guluwi, wuce gona da iri, nuna soyayya ta zakewa, fi mahabbatin, wajen muhabba, ayi shay'in, ko meye shi kana ya kasance, waliya alam, ya san cewa anna kullu ta'atin, ya san dukkan wata da'a, wa kullu muhabba, dukkan wata muhabba, yajibu an takuna muqayyada, ya wajaba ta kasance an dabaibaita tana da taqayidi, bi alla ta ta'arada ma ta'atillah, kada ta wato ta ci karo da biyayya ga Allah madaukin sarki, wa muhabbati da soyayyarsa, wala taqadimu ayyi ta'atin, kada ya gabatar da kowace biyayya aw muhabba ko soyayya, ala muhabbatil insan lillahi ta'ala wa ta'atihi, wa muhabbati rasulihi wa ta'atihi, kar ya gabatar da ita akan soyayya ga Allah, ya fifita soyayyar wani akan Allah, ko biyayya a wani akan biyayya ga Allah, ko ya fifita san wani fiye da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya fifita biyayya a wani ya bar biyayya a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Akwai wanda za a ce manzon Allah ya ce kaza, malaminsa kuma ya ce kaza, shi kuma sai ya ce na malaminsa zai bi. Wal shirkil akbari suwarin mu, shirka manyan babban shirka ko manyan shirka suna da surori, wa mazahir da abin da yake bayyanar da su, ukhura wanda ba wa'ansu na daban ba wanda aka kawo dinnan ba, walakin na yace sai dai mu zakarna ahammiha, mun ambaci mafi muhimmancin su ne, wa aktharu intishara, wanda suka fi yaduwa, wa man arada tawassu, a wanda yake so ya fadada, wal itla'i, ya tsinkaya, ala suwarin, akan wa'ansu surori, wa mazahir ukhura, da kuma wa'ansu abin da suke bayyana shirka manya, to fa nan sahabi qira'ati kitab fatahul majid, muna masa nasiha ya je karanta fatahul majid, sharhu kitabut tauhid, sharhi na kitabut tauhidi, au taysirul aziz alhamid, ko kuma ya je karanta taysirul aziz alhamid bi sharhi kitabut tauhidi, wanda sharhi ne na kitabut tauhidi na Muhammad bin Abdul Wahhab, to zai ga abubuwa na mamaki fiye da waɗannan. To abinda muka faɗa daidai, Allah ya bamu ladansa, abinda muka kuskure kuma Allah ya gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wassalamu alaikum.